Wannan mataki dai na ƙara taimakawa dakarun nahiyar Afirka wajen yaƙi da ayyukan ta'addanci a nahiyar ya zo ne ƙasa da wata guda bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya yi alƙawarin cewa Amurka za ta saidawa Najeriya wasu jiragen yaƙi da kuɗinsu ya kai na dalar Amurka miliyan 600 kwatankwacin naira biliyan 184 a cewar General Thomas Waldhauser babban kwamandan dakarun Amurka mai kula da nahiyar Afirka mai shalkwata a birnin Stuttgart na ƙasar Jamus. Akwai yarjejeniyoyi da dama tsakanin Amurka da kuma dakarun nahiyar Afirka musamman ma dai masu tabbatar da zaman lafiya a yankin tafkin Chadi inda ake fafatawa da kungiyar Boko Haram da kuma kungiyar ISIS na yammacin Afirka. Ya ce za mu ci gaba da baiwa wayannan dakaru kamar da ya kamata musamman ma da dakarun yankin Chad da ke karkashin sojojin na ƙasa da ƙasa wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma an yaƙi kungiyar Boko Haram da sauran kungiyoyin ayyukan ta'addanci a Najeriya da kuma yankin nahiyar Afirka baki ɗaya. To kowane irin taimako ne dakarun Najeriya ke samu daga dakarun haɗin gwiwa na yankin na Afirka da ake kira Multinational Joint Task Force. General Lamidi Adeosun shi ne babban kwamanda mai kula da dakarun haɗin gwiwa.
The Multinational Joint Task Force is not only supporting the Nigerian troops. The Multinational Joint Task Force is a set up by Nigeria and three other countries supported by Benin Republic. And just like all the member countries, Nigeria has its own troops in Multinational Joint Task Force.
Yace kamar da aka sani, Nigeria na ɗaya daga cikin ƙasashe hudu da tun farko suka kafa wannan kungiya na sojojin haɗin gwiwa da kuma ake samun taimako daga dakarun jamhuriyar Benin. Don haka Najeriya na samun taimako da kuma haɗin gwiwa kamar sauran sojojin ƙasashen da ke wannan kungiya, kuma muna aiki kafada da kafada da lokacin sojojin da ke wannan kungiya. Kamar yadda aka sani a Najeriya akwai runduna mai taken Operation Lafiya Dole wanda ke aikin wazar da zaman lafiya a Najeriya da zuma kakkaɓe ayyukan 'yan kungiyar Boko Haram. To kuwa 'yan Najeriya suka ji game da wannan gudunmawa daga ƙasar ta Amurka wajen yaƙi da kungiyar ta'addanci a Najeriya? Alhaji Musa Jika wani mai babtukar kare haƙƙin bil adama ne a ƙasar.
Mu abinda muke gani game da wannan yarjejeniya da ake so a yi tsakanin gwamnatin Najeriya da kuma gwamnatin Amerika wurin maganar sayar da makamai ko kuma sayar da Najeriya makamai, mu abu dai ne muke gani sayan yana da kyau. To amma kuma inda matsalar take wurin yarjejeniyan da ake maganar za a yi, shin yarjejeniyan nan zai hana Najeriya sayan wani makami daga wata ƙasa ne sai ita kanta Amerika kaɗai za a rika sayan makamai, ko kuwa za a bar Najeriya ta rika sayan makamai a sauran ƙasashe? Kaga wannan idan ya zamanto biyayen da muke da buƙatar makami sai mun sayi shi a hannun Amerika akan dole a bisa yarjejeniyan da aka kaga kamar an mai da mu bayi ke. To saboda haka mu nan abin da muke kallo ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi taka tsantsan akan wannan cinikayya da ake so a kulla tsakanin Najeriya da kuma Amerika.
Babangida Primary Amurka daga Lagos.